Majiyoyi masu tushe na bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta yi awon gaba da ɗaya daga 'yan kwamitin amsar mulki na shugaba Buhari, wato Brigadier General Lawal Jafaru Isa. Jafaru Isa, wanda tsohon gwamnan mulkin sojojin zamanin marigayi Janar Abacha kuma ɗan takarar jam'iyyar Buhari CPC a Kano a 2011, ya faɗa tarkon EFCC ne kan zargin da ke da nasaba da kuɗin makamai a ofishin tsohon mai ba da shawari kan tsaro Sambo da Suki, da shi ma ke tsare a hannun jami'an tsaron asiri DSS.
We are here to serve, and indeed Nigerians would get the service they have long for and which they rightly deserve.
Wannan kamun bai zama abin mamaki ba, dan yadda shugaba Buhari ke nanata yaƙi da cin hanci ta hanyar ba sani ba sabo. Yawan kama 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ciki har da kakakin jam'iyyar Walisa Metu ya sanya tababa ga masu hamayya da gwamnatin, da ba mamaki awon gaba da Jafaru Isa a yanzu zai sauya sukar da gwamnatin ke sha.
Sunana Adua Adamu, tsohon youth leader na PDP na Yobe State. Ba kullum dume bane a ƙasar nan. Akwai wanda ya zanga-zanga ne, ba mutum ɗaya da ya yi tari don a bar shi. Sule Lamido an kulle shi, Saminu Turaki an kulle shi, an ji an ɗauko ɗan gidan baban Mangoro an jefar da shi a CID. Wayan duk an kama su, waye zanga-zanga? Addu'a ake yi. Amma abu da yake ba da mamaki shi ne mutanenmu suna da laifi, mu ma 'yan Arewa. Da mutum bai samu matsayi ba sai ya haɗa kai da wani sponsorin wani guru a kama surutu.
Sakataren APC Maima Labu ni ya ce yaƙi da cin hancin ka iya cinye duk wanda aka samu da hannu.
Shi yin gaskiya abu ne da ka sani, domin wannan tsarin mulki na ƙasa ba a yi shi saboda wani ba. An yi shi ne saboda 'yan Najeriya, kuma duk ɗan Najeriya da ya saba tsarin mulki, ko yana adawa ko yana cikin gwamnati, ba wani abu ne da za a ware a ce an yi amfani da wannan sashi akan wannan ba za a yi amfani da shi akan wannan ba. Tsarin mulkin Najeriya shine bin ka'ida. Bin ka'ida shine abin da shugaban Buhari yake yi. So duk wani maganganu makamanci wannan, idan mutum ya yi laifi yana tsoron laifinsa, so wannan kaga ba abu ne da ya shafi yadda ake tafiya yanzu ba. Wannan gwamnati ba gwamnati ne na tirsasawa ba, gwamnati ne na bin ka'ida. So shi abin da ake magana akan cewar ko an fifita wani ko kuma an kibin wani ko kuma wannan duka magana ne irin na idan mutum yana tsoron wani laifinsa da ya aikata a baya, amma ba wai maganan cewar ko jam'iyyar mu ko gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bita da kulli akan wani. Babu makamancin wannan magana.
Jafaru Isa dai an yi taron zai samu kujerar minista daga Kano, amma sai aka nada Janar Dambazau. Masu sharhi sun yi tunanin zai samu wa imma shugaban wata hukumar gwamnati ko kujerar jakada. Wayar gari a hannun jami'an EFCC da ke kan titin Adeta Kumbu Ademola ya sauya hasashen jama'a. Nasiru Adamu, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.